stars decide. There is nothing you can lose. Throw away your fears and let your feelings come all through. Can't you see that all I want is you? The feeling deep inside, you'll know the answer. Hold me now, I'll show you how. Loving you is what's on my mind all the time. Take a flight, stay with me. Kiss away your blues.
Your blues.
Alone, together, side by side, we'll know just what to do. A magic dance that's only meant for two.
Two.
Me and you.
Me and you.
Close your eyes and trust the feeling.
Da 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 da